Satar mutane domin neman kuɗin fansa abu ne da ya jima yana so sa rayukan 'yan Najeriya, tare da ƙara jefa tsoro a cikin zukatansu, musamman ganin yanzu ba matafiya kaɗai ba, kowa na iya faɗawa tarkon masu satar jama'ar. Sau da yawa ana samun rahotannin kama masu aikata wannan mummunar ɗabi'ar, sai dai akasari daga nan ba za a ƙara jin komai ba. Abinda wasu ke gani shi ke ƙara baiwa masu aikata wannan ɗabi'ar damar ci gaba da ita, har ma da shigowar wasu sababbi a cikin aika-aikar. Rundunar 'yan sandan Najeriya yanzu haka tana riƙe da wata matar aure da ta kama a garin Gidan Madi a ƙaramar hukumar mulkin Tangaza na jihar Sokoto, da take tuhuma akan satar yaro ɗan shekara 3 ɗan makwabcinta don neman kuɗin fansa. Kakakin rundunar a Sokoto ASP Sanusi Abubakar ya ce mahaifin yaron ne ya kawo ƙarar cewa an sace yaronsa, kuma an kira shi da wata lambar waya ana neman ya biya naira miliyan 2 ko kuma a kashe yaron. Daga nan sai rundunar ta soma bincike.
Da aka soma bincike da bibiyar wannan wayar, an kama wata mai suna Farida Usman, wadda ita ma a Gidan Madi take, inda ta tabbatar ma 'yan sanda cewa ita ta ɗauki wannan yaron a ranar 30 ga watar 3 da misalin karfe 10 ta ɗauke shi zuwa garin Tangaza ga wata ƙanwarta mai suna Amira Abubakar, da cewa wannan yaron diyar kishiyarta ne, ba shi da lafiya, ta kawo mata shi ajiya domin ta je wani ƙauye don samun mishi magani. To kafin ta samu maganin ta dawo, dubu suka cika, inda 'yan sanda suka yi nasarar kame ta, inda take shaida ma 'yan sanda cewa wannan ɗan makocinsu ne ta ɗauke saboda naira miliyan 2.
To ko me wannan matar za ta ce akan tuhumar da ake yi mata? Masu sharhi akan lamuran yau da kullun na ganin cewa sakaci da ake nunawa wajen ɗaukar matakan ladabtar da masu aikata laifuka na yin tasiri ga cigaba da samun aikata irin waɗannan laifukan. Farfesa Tukur Muhammad Baba na da irin wannan ra'ayin.
Jami'an tsaro da shari'a suna da nasu laifi na cewa da an kama mutum, an ba da labari, an kama ga abin da yi, da kuma kuma 'yan jaridu, shikenan sai a bar magana. Ba a sake jinta, ya kamata wannan ma a duba wannan na cewa in an kama mutum ko 'yan jarida da sauran jama'a, a bi diddige labarin a ji ƙarshenta me ya faru da shi, don ya zama horo ga wane ya ishi wane tsoron Allah.
Rundunar 'yan sandan dai ta ce da ta kammala bincike akan wannan matar da ma wasu mutane da ta kama da aikata wasu laifuka na daban, za ta gurfanar da su gaban kuliya. To sai dai 'yan Najeriya na fatar ganin ana hukunta masu aikata irin waɗannan laifuka, ko zai kasance gargaɗi ga wasu da ke aikata makamantansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.